Wannan farko na wannan ziyara ta kwanaki biyu, Janar Stephen Townsend da ke samun danne gargada daga wasu makarrabar rundunar sojan Amurka a nahiyar Afirka, wato AFRICOM, ya gana da shugaban kasar Niger Isuhu Muhammadu a fadarsa, inda suka tantauna akan yakin da kasashen biyu ke kafsawa da kungiyoyin ta'addancin yankin Sahel.
We had excellent discussions. The United States is very grateful to have such a strong partner as the government of Niger.
General Stephen na cewa mun yi tantaunawa mai armashi, kuma a gaskiya kasar Amurka na farin ciki da samun Niger a matsayin kawa. Shugaban ya sanar da ni cewa jinin sojan kasarsa da na Amurka ya zuba a lokaci guda a fagen fama. Ina ganin wannan wata kwakkwarar hujja ce da ke nunin karfin hulɗar da ke tsakanin kasashen nan biyu.
The president told me that our soldiers of both of our countries have shed blood in battle together, and I can think of no stronger sign of partnership than that.
Yanayin da ake ciki a kasar Libya da halin da rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel ke ciki, haɗe da batutuwan da suka shafi tafiyar aiki a rundunar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Mali, wato MINUSMA, da yanayin hulɗar ƙasar Amurka da Jamhuriyar Nijar a fannin horon jami'an tsaro da bayar da tallafin kayan aiki, da daga cikin batutuwan da tawagogin ƙasashen biyu suka taɓo a yayin wannan ganawa, in ji jakadan Amurka a Nijar Ambassador Eric P. Whitaker.
La situation actuelle à Libye est la MINUSMA, l'opération des Nations Unies basée au Mali. Nous avons discuté des questions liées à la sécurité et à la défense.
A cigaban wannan rangadi, Janar Stephen Townsend da tawagarsa za su ziyarci sansanin sojan saman Amurka na ɗaya da ke nan Nijar, kafin daga bisani kwamandan na rundunar AFRICOM ya isa a sansanin sojan Amurka na biyu domin tantance halin da dakarun ƙasar ke gudanar da aikin tsaro.
After this meeting, I'm headed out to tour Nigerian Airbase 101 and tomorrow Airbase 201.
Jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da ke sahun gaban waɗanda suka haɗa gwiwa da ƙasar Amurka don murƙushe ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin Sahel. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.